Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Hukumar da ke kula da 'yan Najeriya mazauna kasashen ƙetare ta ce babu wata hanya da za a iya kwashe 'yan Najeriya da rikicin Sudan ya nutsa da su. Tana mai cewa yunkurin yin hakan na da matuƙar haɗari. Wata sanarwa da shugabar hukumar Abike Dabiri ta fitar a ranar Juma'a a shafin Twitter ta ce akwai yiwuwar duk jirgin da ya sauka a ƙasar ta Sudan a ƙona shi. A cewar Dabiri, a jiya Juma'a an ƙona duka jiragen da ke filin tashin jirage na Khartoum, kuma an saka dokar hana zirga-zirga. Sai dai ta kara da cewa tuni ofishin jakadancin Najeriya da ke kasar ya fara shirye-shiryen daukan matakan da suka dace. Tana mai cewa kungiyoyin agaji na raba abinci, ruwa da magunguna yayin da ake kokarin shawo kan bangarorin da ke fada da su aje makaman su. Rotanni sun yi nuni da cewa ma'aikatan tsaron Pentagon ta Amurka na duba zaɓin da take da shi na kwashe dubban Amurkawa da ke kasar. Sai dai fadar White House ta ce a halin da ake ciki babu wani shiri na kwashe 'yan ƙasar ta Amurka a Sudan. Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby kenan yake cewa saboda hali na rashin tabbas da ake fuskanta ta fannin tsaro a Khartoum da kuma rufe filin tashin jirage da aka yi, kada Amurkawa da suke zaune a ƙasar su sa ran gwamnatin Amurka na da shirin kwashe su. To a halin da ake ciki, an ji harbar bindiga a birnin na Khartoum a ranar ta Juma'a, duk da sabon matakin da sojojin Sudan da abokanan gabansu na bangaren Dakaru masu sanye da kayan sarki suka ayyana na tsagaita wuta. Duka bangarorin biyu ba su amsa ta yin da shugaban Kenya William Ruto ya yi ba na shiga tsakani domin sasanta rikicin. Wannan fada ya zuwa yanzu ya halaka ɗaruruwan mutane, ya kuma sa dubbai sun fice daga birnin na Khartoum a cewar rahotanni. Sojojin na Sudan da abokanan hamayyarsu na dakarun RSF sun amince a tsagaita wuta na tsawon sa'a 72 daga jiya Juma'a don gudanar da bukukuwan sallah. Sai dai duk da wannan matsaya da aka cimma, an kwashe yinin na Juma'a ana ta jin harbe-harbe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jawabin da ya saba yi a kowane dare, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa a shirye take ta kaddamar da hare-hare na martani. Shugaban na Ukraine ya kuma nuna godiyarsa ga ƙawayen Ukraine kan irin yadda suka dukufa wajen taimakawa tsaron ƙasar. Wani taro da aka yi a jiya Juma'a a sansanin sojin Ramstein da ke Jamus ya ta'allaka ne kan yadda za a ƙara samarwa ƙasar ta Ukraine ƙarin matakan tsaro. Amurka ta ce nan ba da jimawa ba za ta fara horar da dakarun Ukraine kan yadda za su rika sarrafa tankunan yaƙi kirar Abrams, yayin da Jamus a nata ɓangaren ta sanar da cewa za ta gina wani wajen gyaran tankunan yaƙi a Poland domin dakarun na Ukraine.
And I am confident that this equipment and the training that accompanied it.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin kenan yake cewa yana da ƙwarin gwiwa cewa waɗannan kayayyakin aiki da horo da za a ba dakarun na Ukraine za su ci gaba da dora su a kan hanya madaidaiciya ta yadda za su ci gaba da samun nasara. Yayin taron, ƙawayen na Ukraine sun ƙara jaddada matsayarsu tare da nuna goyon baya ga hukumomin Kyiv da kuma ganin Ukraine ɗin ta shiga ƙungiyar tsaro ta NATO nan da wani lokaci a nan gaba. Shugaban ƙungiyar Taliban da ke yawan ɓoye kansa ya faɗa a ranar Juma'a cewa ba zai taɓa bari wata ƙasar waje ta riƙa yin katsalandin a sha'anin mulkin gwamnatin Afghanistan mai bin tsarin shari'ar musulunci ba. Hibatullah Akunzada ya bayyana hakan ne yayin da yake magana da masu ibada a birnin Kandahar da ke kudancin ƙasar, yayin da aka fara bukukuwan sallah da za a kwashe kwana uku ana yi bayan kammala azumin watan Ramadana.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
A Masu taurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma barka da sallah
barka ka je alheri
an yi sallah lafiya
lafiya kalau
to Allah maimaita mana yau biki kan biki na gwamma
Allah sarki
yau dai gashi ana bikin sallah sai kuma muka tashi da wani da babban biki kuma na nadin sarauta
sabon biki ba
sabon biki yau kai maimakon su shugabannin wannan biki su ba mu gayyata tun da wuri mu zuba sutura mu kale jirgin mu nufin New York
ai
sai suka aiko mana da shi a makare ina ga ma sun da gangan suka sa ranar sallah dan saboda
gaskiya ka da wannan
ai shi ne nace da gangan aka sa wannan nadin sarauta taka babu ranar sallah dan kar ku jiyo su biyu
saboda ba a so a dame ku shi yasa aka ce ku tsaya inda ku
kai mana tuwo so biyu mu ci na sallah mu ƙara ci kai to Allah rika taya riko sarkin zanna
zannan sarkin musulmin North America
zannan sarkin musulmin North America babban sarauta ce fa zannan sarkin musulmin arewacin America
gaskiya
to Allah taya zanna
amin
riko Allah shige gaba Allah ya jagoranci Allah ya bada nasara Allah ya sa gama da duniya lafiya to kai ma bari kuma mu biyo sahunka mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Garba Suleiman da abokansa wato shi Garba Suleiman za a rasa nada abokin shi ne Alhaji Lawal Sani Stores da aka fi sani da Karami za ya nada mishi nadin sarauta a Katsina a matsayin tirakin Katsina shi kuma za a yi bikin ne mako mai zuwa wato 29 kenan ga wannan wata
da
karfe 10 na safe za a yi shi kuma a gidan mai martaba a sarkin Katsina Alhaji Abdul Mumini Kadir Usman to Allah ya bada ikon zuwa
amin sunma
Allah kuma wato to sarauta dai baba kun yi gaba
gaskiya
to Allah ta kuruku
amin sunma amin
Ubangida na da zaka dauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na Ubangida na da zaka dauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na
Ubangida na da zaka dauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na
wanda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfida daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya suncewa Ubangidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin a gincire kwana.
Ubangidana da za ka ɗauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashe.
Banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawana ya zarci da hawan kowa. Rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa. Gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alƙalam na zannawa Ubangidana da za ka ɗauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana
Ubangidana yau baba yau take sallah saboda haka za mu gaishe-gaishen da bamu taba yi ba shirin a bari ya kushe wato gaishe-gaishen da suka ai koni kaina na hannuna sun fi ɗari
lalle ne ka ashe za a yi su kace-kace kenan
yau sun fi ɗari sabili da haka ba tare da wani dogon jawabi ba bari mu lokacin abu aka ce a yi shi ko
a yi shi haka nan ne
to masu saurare da waɗanda suka saba rubuto mana kullum muna muku fatan alheri da fatan anyi sallah lafiya bari kuma mu mika gaiso fatan alheri da barka da sallah ga tsohon shugaban sashen shige da fice na ofishin jakadancin Amurka Amiru Abdulmajid sai kuma Hajiya Hafsat Marshal da Dr. Usman Bugaje da Garba Suleiman sai Alhaji Yusuf Mamman da Madam Bayat Mariama sai Alhaji Shehu Abdullahi Jegebe Tirakin Jegebe gaisuwar sallah zuwa ga Alhaji Muhammad Wakil a jihar Yobe sai Professor A.Y. Shehu jakadan Najeriya a Rasha gaisuwar fata alheri da barka da sallah zuwa ga Dr. Safiya Ahmed Nuhu jakadiyar Najeriya a Romania sai Dr. Mairu Mandara da Barista Sa'ida Sa'ad gaisuwar sallah ga Ambassador Hassan Hassan da Dr. Muhammad Hassan da Alhaji Abdulkarim Kafinta a malumfashi sai Malam Suleiman Labaran Ahmed a ƙasar Ukraine da Muhammad Kudu Abubakar na tashar NTA sai Alhaji Sagir Abubakar malumfashi shi ma tashar NTA da Professor Bube na Maiwa sai Gambo Ibrahim Bujungo shugaban dandalin matasan Arewa da Awal Musa Rafsanjani sai Barista Gambo Kawaja da Barista Mai Nasara Umar da Hajiya Zainab Bunulu da Binta Hijazi gaisuwar sallah zuwa ga Hajiya Fatima Sanusi Karaye da mai martaba sarkin lamaran Isa ɗan Talashehu da fatar an yi sallah lafiya
sai kuma gaisuwa a bari ya huce da ta fito daga Alhaji Sanusi Ali Ahmed wazirin sarkin Hausawan Accra yace yana mika gaisuwa a bari ya huce da gaisuwan barka da sallah zuwa ga sarkin Hausawan Ankara Alhaji Muhammad Kabir Kadir English da Saddauna Ali Kadir English da Galadima Idris Kadir English sai kuma limamin zangon Kadir Alhaji Sani Abdullawa Waila da sarkin zangon Kadir Alhaji Rabiu Mai Rago sai kuma sarkin Kwashima Alhaji Imran Bilango da sarkin zangon tuta Alhaji Lawal Garba da sarkin Fadama Alhaji Ridwan Mukhtar Abbas sai kuma sarkin yakin da kuma Alhaji Ahmadu Shaibu yace da mahaifiyarsa Hajiya Rakiya Kadir English da antinsa Hajiya Abu Kadir English sai kuma Hajiya Fanna Kadir English da Hajiya Tagari Kadir English sannan yace yana gaida matansa wato Hajiya Fatimatu Almada sannan sai kuma gaisuwa a bari ya huce zuwa ga sarkin musulmi na North America Alhaji Yahuza Abubakar na biyu da kuma fadawansa kamar Alhaji Ahmadu Galadima da Alhaji Hallar Waziri da Alhaji Lawan Al-Haddad Sallama da Alhaji Lukman Abbas Shamaki da kuma Alhaji Shaibu Abbas Chiroma sai kuma Alhaji Abdul Basit Nuhu Abbas Jakada da Muhammad Bashir Kabore, Vice President na 'yan ƙasa, da Alhaji Audu Dangana, sai kuma Alhaji Hamisu Sa'adu Sarkin Bai, da Alhaji Mubarak Wawulo, sai kuma Alhaji Baba Mati, da Alhaji Garba, da Alhaji Idi, da kuma Alhaji Jamal Gambo, da Malam Suleiman Sabo Limamin Ciki, sai kuma Alhaji Sa'alu Maso Kano mai unguwar Yalwa, da Muhammad Awal Maso Kano, da Alhaji Muhammad Sanusi Saddauna, da kuma Alhaji Bature Original, da Alhaji Zakari wato Sarkin Aski kenan. Gaisuwa zuwa ga Alhaji Musa Shekayi da mai ɗakin sa Hajiya Asama'u, da Alhaji Usman Jogate da iyalansa. Sannan gaisuwa zuwa ga Sarkin Nima a birnin New York, Alhaji Salifu Abubakar da galadimansa Alhaji Abuna'ata da wazirinsa Alhaji Base, sai kuma magajiyar Nima Hajiya Hausatu Gadan Fanfi da uwar sarki wato Hajiya Moda Clay, da kuma gaisuwa zuwa ga magajiyan kwatakwali Hajiya Ummi, da kuma gaisuwa zuwa ga sarkin kwatakwali na birnin New York Alhaji Muhammad Aminu Mola da iyalansa Hajiya Rakiya da kuma Hajiya Ramatu. Da fatan sun tashi lafiya. Wannan gaisuwar barka da sallah kenan daga muryar Amurka.
An dauki duniya mai tabbata gidan kwana, gida ga mai burin rayuwa gidan kuna, mai gidana da za ka duba zance na, wallahi Allah ya ka cika muradina.
Ubangida na da za ka dauki zance na, a rado Allah da ya mai hasashi na.
Mun zama bayi na ciki da bashi turewa, muna haka na mai rijiya da babu ruwa, muna nutsewa ƙasa zuciya tana kwawa, muna ta bautar gangar jikinmu bakiwa, muna biye al'aura muna tiya cewa, giya ta rai ta sanya muka da rudewa, na tunani da sani da ke a kwakwalwa. Gidana da kin fahimci zance na, wallahi Allah da an rufe tunani na. Gidana da za ka dauki zance na, a rado Allah da ka haye hasashi na. Ni zuciyata kuma ta hana ni yin barci, dare da rana kuma ba rage na sassauci, tana ta kakami ko abinci ba ta ci, cikin ta mamaki ya game ta ga kunci, sannan tunani yayi tarnaki ga dan barci, na ta mamaki kan hali na zalunci, bakin macidi da ake kira da kunwurci, ubangida na bisa karkashin tunani na, ya fi mu jin kantsar na.
To bari kuma mu ci gaba da mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci, barka da sallah zuwa ga Malam Haruna Abdullahi tare da matarsa Sa'ade Abauci da dukkan yan uwansu a Alhajere jihar Yobe. To Allah ya sa Alhajere ne wannan garin. Sai Hajiya Safiya Aminu daraktan nursing Abauci da mataimakinta Alhaji Isa Muhammad Dauda da iyalansu. Sai a gaisuwa zuwa ga Alhaji Baba Sarki Bara da iyalinsa a Gombe, da Alhaji Danlami Yusuf da iyalansu. Sai AA Yusuf da dukkan mutanen garin Alkaleri. Gaisuwa zuwa ga Aisha, Hajiya Aisha Tallibawa da Hajiya Zainab Labidi Yahaya Bakuri da dukkan ɗaliban makarantar Kabomo na shekarar na 84, ake kiransu Kabomo 84. Sai Malama Shamsiya Karamu, Mamar Aisha a Mararraba Ƙanƙara Malumfashi, da Malam Garba tare da iyalinsa da yaransu Hassan da Husaina a Mararraba Ƙanƙara. Sai Hajiya Tahuntuwa Labo Mahuta a Malumfashi, da Malam Garba tare da iyalinsa. Sai Malama Adama Abubakar tare da yaranta duka Alƙaleri, da Hajiya Khadija Hayatu a ATBU Bauchi tare da yan uwanta duka a Zaria. Sai kuma Malam Garba Chief Driver a Specialist School Management Bauchi. Gaisuwa barka da sallah zuwa ga Dr. Yakubu Shirama tare da uwar gidansa Fatima Mamar Hawa'u da kaninsa Abdullahi Shirama a Azare, da fatar an yi sallah lafiya.
a wannan gabar bari in faro daga birnin London, inda za mu mika gaisuwa a bari ya huce da ta barka da sallah zuwa ga Hajiya Ramatu Alaska a birnin London da Hajiya Fauziya Adam dukkaninsu a London. Sai kuma Alhaji Aminu Boya ya ce yana gaida iyalansa Hajiya Azizatu Abdulkarim Alhassan da Shufiya Lukman, da kuma Alhaji Lawan Makeri ya ce yana gaida iyalansa Hajiya Amina Maidare da kuma Hajiya Kande. To sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalan gidan Dikko da Bebeji a birnin Kumasi a Yalwa kenan. Da farko gaisuwa zuwa ga Alhaji Armiyao Idris Dodo Dikko da Alhaji Alhassan Bebeji, sai kuma Alhaji Imurana Muhammad da Muhammad Faisal Dambaram na Sarkin Zango Kumasi, da Alhaji Ahmadu Abubakar da Umar Faruk da kuma Umar Faruk Junior, sai kuma Muhammad Murtala da Muhammad Mubarak da Malam Yushau Aminu da Anwar Sadar Redwan da kuma Baba Jibrin Udman, sai kuma Hajiya Rabin Afafa da Hajiya Zulai Muhammad da Hajiya Fati Hajiya Mami kenan da Mma Hummu da Mma Sadiya wato Mama kenan da Hajiya Kubran Tawaye, sai kuma Mma Yaya Umar da Mma Sadiya Alhaji Aminu da Ahmad Sise da Jibrin Umar Afafa da Mma Minawara da Anti Donko da Hajiya Mami Hawa da Hajiya Madina, sai kuma Hajiya Latifa da Hajiya Umma Fauziya matan Audu Afafa da kuma Muhammad Amin da Kamil Mampasman da Adamu Alhaji Awilo Mai Adedita da karshe Sheikh Bashir Gana wato Basiru Angui kenan. Sannan gaisuwa ta musamman zuwa ga Hajiya Mamata Mai Saida Wake a Yalwa a birnin Kumasi, da fata an tashi lafiya kuma za a yi sallah lafiya.
You don't cry again.
Allah ranke dade
yau ranar kai
dan saboda wannan babban nadin to shike dan ba ne ji
ai na ga ka kafura daga
to shike dan wai ba za a rasa nuna a ruga ba to wannan dan takaitaccen labari ne na wani gayi ne, kin san ƴan gayu irin an ci adon nan mallan an sa waka ana jin dadi yaje ya fada gidan cin abinci. To garin yayi ne ko me yaje ya ciwo
abincin sallah?
Eh to mu ce dai abincin sallah ya shiga bana yaje dan ci abincin sallah irin wani dai kin san gayo za a je an dan tara wani ba yi a dan ƙaryar nan malam to shine daga gurin cin abinci garin yayi ne shi ciki ya dan juya masa haka to amma ba bayi bane wato iska ne yaji yana son wato ya fada iskar nan to ana buga waka ne a gurin sai yace a tunda wakan nan da ake buga ya kamata ya dan bi cikin wakan nan tunda wakan na tashi ya bi ciki ya saki sai ka ji karkata ya haka ya saki ka ji har ya juya haka ya saki yana ta dai sassakewa cikin waka dai hankali kwance to bayan ya gama dan abinda zai ci ya kawo dan fanta da ya sha da ya gama sai ya juya sai ya ga ana ta kallo sai ya juya sai gari ya mutane nan ko sun ji wani abu ne
ko ashe
kuskuren da yayi wakan da yake ji shi ya sa headphone shi ya sa abin kulli yake buga wakan sa yake ji sai ya manta ya dauka a gurin ake buga wakan shi sa tusar da yayi ba wanda ya ji shi kada yayi
ba wanda ya ji kara sai shi tunda yana da headphone
yawa shi ya sa abin saurare ne ya sa abin sauraren waya a kunnin sa shi kada yake ji ke sa duk abin da yayi na dabarun fidda iska din da kowa ya ji shi
amma shi ba bella
a shi bai ji ba ya dauka wakan da ake bugawa gurin ne yayi wannan karar
eh a kowa ke ji
eh la la to ki ga wannan ya bi da abin sa kunni yayi bakan sa banna
ina mu ke so na din ji bature
gaskiya
na mu da tesiya
eh yar wasa bo wallahi
bo wa kara
ya kara sa abin kunni ne cikin jama'a
to da ga mana ba din da daga bana hadu ita ma tana Allah ta sallame mu ta je yawon sallah
gaskiya
ni dai to ne ina jira an bani a kasa
eh to kai ki komai zaki gani ko
da sarauta ga sallah ba nakan sai zai ga na sha
eh kwarai kwa sai abin da kika zaba
to Allah ya bai mai ta mana Allah ya nuna mana ta dumba da dabaru saurare a kullun muna muku fata alheri Allah ya sa gaba bukukuwa lafiya Allah kuma ba da ladan ibada
amin
yanzu a madadin
baba yakub makeri
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya